sama da nan. Wallahi maharaku wanda ake nuni zuwa gare su da ba ta bi rafin da ha'i na huluda, wanda ake nuni zuwa ga wato wanda ake nuni zuwa gare su da ha'i na huluda sune makaranta bakwai gaba daya in banna nafi'u. Su sun karanta wala tusalu an ashabil jahim. Nafi'u shi kadai shine ya karanta wala tasal an ashabil jahim, yasa nan yana daga guraren da Nafi'u kira'arsa ta zamo ta bambanta da sauran kira'o'in guda shida. So duk sun karanta wala tusalu an ashabil jahim shine ramutta, sun fada da ramatta walla maharraku bi raqim, lamun kuma sun masa wasali da rafa'atu sa'alu, shi ko ya wata rafata ya wala mun kuma sukuni wala tasal. Shi kuwa yana duban cewa ladin nan nafiya ce, wato su suna duban cewa ladin nan nafiya ce, shi yasa ba za ta yi aiki ba. La nafiya ai ba ta aiki tunda bata keɓanta ba, bata keɓanta da bangare ɗaya ba. La nafiya tana zuwa da suna, tana zuwa da fi'ili, shi yasa ka'ida kenan ko ba za ta yi aiki ba. Shi ko a tasu gira la nahiya ce, la nahiya ko ta keɓanta da fi'ili tana aiki. Wato wal harfu lahu alamatu wa ma hussa bi fi'lin amilun aw bi suma siwahu la ya'malu, siwahu la ya'malu. To wannan akwai gurare uku da yake yazo a cikin Bakara, a wato da kuma cikin suratul nisa'i wanda suke na karshe Ibrahim Laha, wanda wato wanda ake nuni zuwa gare shi da lami na Laha, sai dai ya karanta da Ibrahim ne. Ibrahim wato shi lafazin Ibrahim ya a duk inda yazo a Bakar shi Hisham a tasarwayar Ibrahim. Hakanan kuma a cikin suratul nisa'i guri uku na ƙarshe sai ma da ya karanta Ibrahim. Kuma ahirul anami harfa bara'at, akwai guri biyu kuma a cikin suratul bara'a, wato shi na Bakara wajen 15 ne. Wa izibtala Ibrahim min maqami Ibrahim, wa tahzu min maqami Ibrahim, wa ahidna ila Ibrahim, wa izqala Ibrahim, wa iz yarfa'u Ibrahim, wa man yarghabu an millati Ibrahim, wa wasa biha Ibrahim, wa aba'ika Ibrahim, qul bal millati Ibrahim, wa ma unzila ila Ibrahim, am yaquluna inna Ibrahim alam tara ila alladhi hajja Ibrahim, wa izqala Ibrahim, qala Ibrahim, wa izqala Ibrahim rabbi arini. Shine guda 15 din na Bakara. To sannan a suratul nisa akwai guda uku na ƙarshe, shine wattaba'a millata Ibrahim wa man ahsanu dina mimman aslama wajahu lillahi wattaba'a millata Ibrahim wa sai wattaza Allahu Ibrahim wa auhayna ila Ibrahim, wannan guri uku na ƙarshe. Amma banda sauran waje na farko na suratul nisa'i anan Hisham a ruwayarsa yayi daidai da sauran faqara'ata na ala Ibrahim. To wa ma ahirul an'ami, sai kuma karshen suratul an'ami, karshen suratul an'ami shi ma ya karanta haka, wato shine dinan qayyiman millata Ibrahim wanda sauran guraren da ya zuwa suratul an'ami. Harfa bara'atin, sai guri biyu a cikin surar bara'a, guri biyu a cikin surar bara'a. To na ƙarshe sai kuma akwai karafi ɗaya a surar da take ƙarƙashin ra'adu, ita ce wacce suratu Ibrahim, wa izqala Ibrahim rabbi jal hazal balada amina wajnubni wa baniya an na'budu al asnam. Akwai guri biyar a cikin suratu Maryam da suratu Nahl, wato inna Ibrahim kana ummatan ومن اتبع ملة إبراهيم أمر قوم غدا أن اتبعي ملة إبراهيم حنيفا إن إبراهيم كان أمة كانت سيكون أن اتبعي ملة إبراهيم ونقول بين سورة النحل سورة مريم كو أقوي غوري أوكو واذكر في الكتاب إبراهيم أراجب أنت عن آلهتي يا إبراهيم ومن ذرية إبراهيم wuri uku kenan a cikin suratul maryam to sai na karshen suratul ankabut walamma ja'at rusuluna ibrahama bil bushra haka nan a cikin suratul najmi da suratul shura da suratul zariyati da suratul hadidi wato na suratul najmi wa ibrahamal ladzi waffa sai kuma wasaina bihi ibrahama shara'a lakum min ad-dini ma wassa bihi nuhan wallazi awhayna ilayka ma wassaina bihi ibrahama da suratul zariyat ko hal ataka hadisu raifi ibrahamal mukramin sai kuma na suratul hadidi walaqad arsalna nuhan wa ibrahama to wato yana ruwaito na farko a cikin suratul imtihani shi ma haka uswatun hasanatun fi ibrahama wallazina to banda na farko na biyin wato shine illa qaula ibrahima ya zama guri 33 kenan inda da shi Hisham ya karanta ibrahamu akwai fuska biyu ga Ibn Zakwan a cikin sa anan ada anan wawata hazu a wato shi wato akwai fuska biyu daga gare shi wato shi Ibn Zakwana baki ɗayan wanda yake cikin bakara to ya karanta da fuska biyu fuska ta farko kamar yanda Hisham ya ruwaito shine Ibrahama fuska ta biyu kuwa shine kamar yanda sauran jama'a suke karantawa Ibrahima to kuma da yace wattahazu min maqami Ibrahima musalla wanda akai nuni zuwa gare su da amma wato sun karanta wattahazu ba wattahizu ba suwaye ake nuni zuwa gare su da amma Nafi'u da Abdullah ibn Amir wattahazu min maqami Ibrahima musalla sauran makarantar ko wattahizu bi sigati fi'ilil amri to da sun zarfafa sun tafi da sauri a cikin haka haka nan wato fado bangije wa arina manasikana da kuma arni anzur ilaika na suratul a'rafi da kuma arna allaha jaharatan nanan sura dai wanda ake nuni zuwa gare shi da dalnadum da ya tayada wato suratul Abdullahi ibn Kasirin da kuma ruwayar Susi shi yake nuni zuwa gare shi da wato su sun karanta nan da sukunin ran arnallaha jaharatan arna manasikana arni anzur ilaika wanda ake nuni zuwa gare su da yayi ruwa shine Susi da wanda ake nuni zuwa gare shi da sadin safa shine shu'ubatu mai ruwa daga Asif da kuma wanda ake nuni zuwa gare shi da dal shine Abdullahi ibn Kasirin makarancin mutanen Makka da kuma wanda ake nuni zuwa gare shi da kafin kula shine Abdullahi ibn Amir makarancin mutanen Dimishka su sun karanta wato na suratul Fussilat Hamim Fussilat da sukunin ra Rabbana arna allazaini arallana minal jinni wal insi naj'aluhuma tahta aqdamina liyakuna minal asfalin to dalku yana yin ihfa'in ra'a wa'annan guraren wato yana ihtilasi rar baya tsawa ya fade ta Ibn Amir yayi tahfifin fa umti'uhu fa umti'uhu ba umman kafara fa umti'uhu qalila wanda ake nuni zuwa gare shi da kafi wato wanda ake nuni zuwa gare shi da kafi na kama shine wato Abdullahi ibn Amir da kuma alifin itala shine Nafi'u to sun karanta Ausa biha Ibrahim banihi kira Nafi'u Ausa biha Ibrahim banihi Abdullahi ibn Amir wa Ausa biha Ibrahim banihi sauran makarantan guda biyar kuwa wasa biha Ibrahim banihi wasa ba alifi sai shadda akan su dai to sai ta shafi amma ko dole ko